Yau ce ranar da hukumar da ke kula da yawon bude idanu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da jama'a game da muhimmancin yawon bude idanu a duniya, wadda ya yi ƙididdiga da hukumar kula da yawon bude idanu ta duniya ta fitar, ya nuna cewa ɓangaren yawon bude idanu ya samar da kuɗin shiga na dala tiriliyan 1.5 a shekarar bara, abinda kuma zai ci gaba da ƙaruwa. Bikin na bana dai ya zo ne a lokacin da ƙasashe irin su Najeriya ke neman hanyoyin fita daga ƙangin karyewar tattalin arziki tare da neman wasu hanyoyin ƙara samun kuɗaɗen shiga a maimakon man fetur da ƙasar ta dogara da shi. To, kowace alfanu yawon bude idanu ke da shi a tsakanin al'umma da ƙasashe, tambayar kenan da na yi wa wani mai kamfanin yawon bude idanu a Lagos, Mr. Kunle Adeyemi.
I think it's high time we started paying more attention to what the potential of tourism here in Nigeria. We now see that oil is not sustainable. We need to fall back to tourism. A lot of people need to come and see the beauty of what we have here, but then we have a lot of challenges.
Yace ko shaka babu bangaren yawon bude idanu na kawo kudaden shiga ga kasashe, au kuma yana samar da aikin yi ga yan kasa. Abu ne da ya kamata Najeriya ta runguma tare da kawo ƙarshen dogaro da ake yi akan man fetur. Najeriya dai ta kasance ƙasar da ta mallake guraren yawon bude idanu da shakatawa a jihohi daban-daban na ƙasar, kama daga tajin Yankari da na Kayinji da Badilar Kano ko kuma Marana ta Kofar Mata zuwa dutsen Olumo da ke jihar Ogun da makwararen ruwa na Oshun da Gurara a jihar Niger. Sai dai duk da ɗimbin guraren shakatawa da bude idanu da ƙasar ke tunkaho da su, 'yan Najeriya da yawa na kallon yawon bude idanu a matsayin wani al'ada ta masu hannu da shuni ko kuma Turawa da ke shigowa daga ƙasashen waje, ko kuma dai wanda suka ci suka sha. Amma ga talakawa da sauran al'umma masu neman abin sakawa a bakin salati, ko kaɗan wannan bai dame su ba, kamar da wannan malami yake cewa.
Gaskiya babban magana malam, mu yanzu abin da za mu ce sai mu ce mu yawon shakata muna ganin sa kawai al'ada ce ta wasu mutane daban, amma mu nan adaƙarƙe muke rayuwa, wajen irin shakata muna maganar abin da mutum zai ci ko zai sha, ga hidima ta iyali, ga abubuwan da suka zama. Ba abin da za mu ce, sai mu ce to mu ban ma san da wannan ba, kawai al'ada ce.
To, ko ya za a inganta harkokin shakatawa da bude idanu? Malam Muhammad Kabir Abdullahi, wani ma'aikacin hotel wanda kuma ya ziyarci kasar Dubai domin ƙarin ilimi game da samun ilimin yawon bude idanu da kuma tarihin baki.
Wanda ake fuskanta shi ne akwai ƙarancin fahimtar muhimmancin yawon shakatawa ko kuma yawon bude idanu ga yawancin al'ummarmu. Za ka gani mafi yawan masu zuwa yawon shakatawa a wannan yankin sai ga Turawa ne na yamma da kuma wasu tsaro na mutane wasu ɓangare da ƙasar nan. Ina ganin kaman gwamnati ya kamata ta ƙara faɗakar da mutane da wayar masu da kai kan muhimmancin wannan yawo na shakatawa. Kaman a Dubai ko inda muka je, za ga al'umma suna shiga ƙasan daban-daban, suna ta bulbulo a kullum ba dare ba rana. Mafi yawan kudaden shiga ma da rantattu wani dausayin kashi, misali kamar kashi 75 na kudin shigansu na wannan kasan yana zuwa ne daga ɓangaren yawon bude ido da cinikayya.
A sakonsa na bana dai, ministan yaɗa labarai da yawon shakatawa da al'adu Alhaji Lai Muhammad ya yi kira ga 'yan Najeriya da su rungumi batun fannoni na yawon shakatawa da bude idanu a matsayin hanyoyin samun kuɗi da kuma nishaɗantarwa, abinda kuma ya ce zai samar da miliyoyin ayyukan yi ga 'yan Najeriya, musamman a wannan lokaci da Najeriya ke neman hanyoyin fita daga ƙangin tattalin arziki da karyewan farashin albarkatun man fetur a ƙasashen duniya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.